A yanzu haka dai an fara samun sakamakon zaben ƴan majalisar tarayyar Najeriya da aka gudanar a ƙarshen makon nan. Hukumar zaben Najeriya dai ta fara bayyana sakamakon zaben ƴan majalisar a jihar Niger. Yayin da a ɗaya gefen kuma ake ci gaba da tattara sakamakon wasu ƴan majalisar daga yankunan ƙananan hukumomin jihar. Kawowa hada wannan rahoto dai da misalin ƙarfe 4:30 na safiyar Litinin din nan. Sakamakon zaben kujerar sanata daga yankin gabashin jihar Niger na nuna an samu sakamakon ƙananan hukumomi guda 8 daga cikin ƙananan hukumomi 9 da ke wannan yanki, wanda ke nuna ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar adawa ta APC barista David Umaru na kan gaba da gagarumin rinjaye da ƙuri'u 97,435. Yayin da gwamna Babangida Aliyu na PDP ke da ƙuri'u 65,742, amma a daidai wannan lokaci ana jiran sakamakon ƙaramar hukumar Rafi. A ɗaya gefen kuma baturen zaben Farfesa Gideon Insofo ya sanar da sakamakon kujerar majalisar wakilai na yankin Boso da Faikoro, inda ya bayyana cewa Honorable Salu Adamu Shabafo na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 59,256, sannan Honorable Abdullahi Kwatu na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 16,938. A saboda haka ya bayyana cewa
that Honorable Saliu Adamu Shadafi of APC has scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned.
Ya ce Honorable Salu Adamu Shabafu na APC ne ya samu ƙuri'u masu rinjaye, saboda haka shi ne ya samu nasara. Kawowa yanzu dai hukumar zaben na ci gaba da karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.